أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمد وآله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا همة الشيخ اهدني لنا بهذا المحضر والتعطفي بنظرة تأتي لنا بالزفر. سبحان ربك رب العزة أما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. بايان هكا ‘yan uwa masu kallonmu da sauraro، assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Alhamdulillah wannan dan gajeren bidiyo ba zai tsawo ba، zan yi shi ne akan yadda Shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu wa ardahu wa anna bihi yake ziyartar kaburburan salihan bayan Allah. Wannan dan in nunar da ‘yan uwanmu masoyan Shehu Ibrahim، waɗanda wasu lokuta suke yin maganganu ko wasu ababe na rishin ladabi idan an je ziyarar kaburburan salihan bayan Allah، wanda hakika ba za mu taɓa yin inkari ba cikin cewa akwai kusakurai da yawa daga cikin ammawa waɗanda jahilci yake jagoranta su zuwa ga yin haka idan sun je ziyara. Babban shahidi akan haka shine wani lokaci wanda watannin baya har nayi ta'aliki akan maganganun Maulana Khalifa Fatihul Aghlaq ibn Maulana Sheikh Muhammad Jibrima guru، Allah ya kara masa yadda. Mafi yawa masu zuwa su yi haka amma wani kamar yadda na faɗa jahilci ne yake damun su، to akwai buƙatar dole a tashi a karantar da su، a faɗa musu dukkan wani lafuzza da za su yi idan sun je ziyara wanda zai yi ihtimalin wata ma'ana daban mara kyau، to ya kamata saddal lizzari'ati a hana koda ko asali ba haramun bane. Daman dai malaman duk masana usulul fiqh sun san duk abinda malamai suka ce masa saddu zari'a kana nufin ba haramun bane، amma saboda wasu dalilai ake zuwa a hana، ba haramta shi ake ba hana shi ake yi، musamman akwai bambanci tsakanin abin da ake cewa haramun da abin da aka hana، to hana shi ne ake yi ba dan ya zama haramun ba. A halkar mu ta fadakar daga falalle ina zato a halka ta 8 nayi magana akan hukuncin a yi tawassuli da wani a gaban kabarin shi a kira ma sunan shi، kamar yadda na kawo lokacin da aka yi fari a Madina، wani ya je raudan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ya rasulullahi istasqillah li ummatika fa innahum kad halaku، nayi bayani sosai. Saboda a je gaban raudan salihin bawan Allah ko annabi a yi irin wannan nau'i na tawassuli ya inganta tun daga zamanin sahabban manzon Allah، wanda nace alal aqalla shi wannan mutumin da aka ruwaito yayi haka ko dai ba sahabi bane to tabi'i ne tun da zamanin sayyidina Umar، ne yarda Allah tabbata a gare shi abun ya faru. To kaga kuwa in ma mun kaddarce ba sahabi bane ba kenan، kuma ta iya yiwa zama sahabi dan ni ban tsayu akan sharhin hadisin ba sosai، so ban gane ban tsayi akan wane ne wanda hakan ta faru da shi ba، dan an ce wani mutum ne abun ya faru da shi، a hadisin ba a sarrafa cewa wane bane، kuma ni ban bi ba in gano wane ne، amma dai nace to alal aqalla dai kamar da nayi bayani in ma dai ba sahabi bane to tabi'i ne، wannan babu tantama a cikin tabi'iyyar shi. To amma sai na kawo maganan cewa a kusa bayan wafatin Sheikh Abdurrazzaq، Allah ya kara masa yarda Allah ya ƙara masa karamar lahira, Allah ya ƙara masa kusanci da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Da muka ji za mu yi ziyara Maulana Sayyidi Mahid Dalal Sheikh Abdul Razzaq, Allah ya ƙara masa lafiya, Allah ya ƙara masa yadda, Allah ya ƙara masa kusanci, Allah ya tsawaita mana rayuwar shi. Sai yake faɗa mana ya ake zuwa ziyarar salihin bawa. To daga cikin abubuwan da ya koya mana, duk na da yi bayani a cikin wancan halka ta takwas ta faɗakar daga falalle, yace ba a roƙon waliyi kabarin shi, idan an je ba a roƙon komai, sai dai ai tawassuli da shi zuwa ga Allah. Sai hasali idan ka shiga zaka koma ka zagaya ta gaban shi, kai kamar dai yadda yake da rai, in ka zo ziyarar malami ko zaka gaida wani babba, ba zaka koma ta bayan shi ka gaida shi, ba zaka koma ta gaba ne. Sai ce to yanzu ma yana a barzakh, idan aka je rauda shi za a koma ta gaba ne. Sai a fuskanto inda fuskar shi yake, sai tun inda kai yake sai a tsaya. Yace ba a tsugunnawa ko a zauna, a daga tsaye sai a karanta masa hadiya, Fatiha daya, qul huwallahu shahid, bismillah, salatul fatih goma, ayatul kursiyyu goma, koma duk abinda mutum zai iya karantawa. Yace idan ka gama wannan sai ka dawo ta bayan shi, sai ka kalli alqibla, yana tsakaninka da alqibla, sai kai addu'a ka roki Allah albarkacin shi, duk bukatun da kake da shi Allah biya, Allah zaka roka. Wannan abinda Sayyidi Mahir radhiyallahu anhu koya mana kenan. Allah ake roko, kuma akwai wani halka har wayo da Khalifa Sheikh Sani Sheikh Abdul Qadir Zaria ya yi, wanda yake cewa ba a roƙon kowa ko Annabi sallallahu alaihi wasallam, ba a roƙon shi, sai dai a ce Allah ka mana albarkacin manzo Allah. Magana lokacin da ya faɗe shi da yawa daga cikin uwa su ta musu nauyi, to amma hakikar kenan. So sai nake so in kawo mana wani misali guda ɗaya tak, ya Shehu Ibrahim radhiyallahu anhu yake ziyara salihan bayi. To da yaji sai na samu misali guda ɗaya wanda zan yi tarkizi kawai a kan shi, ya isa kuma ya isa fayyace mana abubuwa. Wannan misalin yana cikin diwanin Shehu radhiyallahu anhu, diwani na takwas, sayrul qalbi, harafin da yake cewa haraful wawi, amma kafiyar kasidar ba'iya ce kasidar, shine wa in sa'alu hal zurtumul qarma aqiba wa hal atahafa zuwara minhu mawahiba laqad kana andan nasi sharqan wa maghriban wa qad talama awla alghina wal makasiba liman wafadu min til jazirati bainama wafattum min al aqsa laqitum mata'iba. To a cikin wannan kasidar can gaba Shehu radhiyallahu anhu sai yake cewa lada karbala zurtul husaina tawassulan liwalidihi al arda min allahi taliba. To mu kalli wannan baitin, wannan baitin Shehu yana suranta mana tafiya yayi musamman Karbala. Karbala mun san ina ne Karbala? Karbala nan ne inda waƙi'a mara daɗi ta faru, wanda aka shahadantar da jikokin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a kalla mutum 15 wa ala ra'sihim al-Imam Hussein, Allah ya ƙara masa yadda, waɗanda suka jagoranci kisan shi Allah ya la'ance su. La'antar waɗanda suka jagoranci kisan shi kar a alakanta shi da shi an ci, akwai waɗanda kwakwalwarsu ta riga ta toshe, sun sha giyar me zan ce masa, giyar kungiyanci, sun riga sun rube gani, suke kawai kashe Imam Hussein. Da ka fito ka yi la'anta ga waɗanda sai kashe Imam Hussein, sai ce dan Shi'a, ba haka nan bane. Al-Imam Jalaluddin Suyuti a cikin littafin shi Tarikhul Khulafa da ya zo magana a kan kissar kisansu, ina zaton kaman ya kawo magana ne a cikin tarjamar ko tarihin Yazid ibn Muawiya, sai cewa yayi da ya gama kissar ya kai ƙarshe, sai ce Allah ya la'anci wanda ya kashe Yazid, da wanda ya jagoranci yakin da aka kashe Yazid, da wanda yayi umarni a kashe bayan Yazid. Subhanallah, 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 subhanallah. Imam Hussein nake sanin, yace Allah ya la'anci wanda ya kashe al-Imam al-Imam Hussein. da wanda ya jagoranci yakin da aka kashe al-Imam al-Husayn da wanda ya umarni aka kashe al-Imam al-Husayn duk Allah ya lance su saboda al-Imam Jalaluddin Suyuti ba dan shi'a bane jigo ne daga manyan jigajigan ahlus sunna wal jama'a saboda haka karka dauka idan nace Allah ya la'anci waɗanda sai kashe al-Imam al-Husayn kace wai wannan tashayyu' ne ko wanda makwanta ka dan mutanen sun iya shirme sosai sun shagiye kungiyanci ba sa iya bambance ma me ya kamata da bi mai kamata ba ai ba za a taba jikan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka dawo kana magana al-Imam Abu Sa'id al-Busairi ko al-Busiri yana fada a cikin Hamziyyah shi yana cewa kullu yawmin wa kullu ardin lihu bi fihi mu Karbala wa Ashura ko lihuzni fihi mu Karbala wa Ashura yace ni fa wurina ba sai ranan Ashura bane ba yake zama ranan bakin ciki na akan kisan Imam Hussein in dai na tuno abinda aka ma Imam Hussein da ɗan uwan shi to a kowace rana na tuno ran nan ce Ashura ta yace ba sai naje Karbala ba hankali nake tashi in na tuno abin duk inda nake zama mun Karbala kullu yawmin wa kullu ardin li huzni fihi mu Karbala wa Ashura to wannan shine Sheikh Abdullahi ne tashi ya tafi Karbala dan ya ziyarci al-Imam al-Husayn Allah ya kara masa yadda dan sayyida Fatima diyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko mahaifin shi shine babu madinatul ilmi sayyidina Ali ibn Abi Talib Allah ya kara masa yarda shau yace da nazo Karbala si mana kulasar yayin ziyarar gabaki daya lada Karbala yace da nazo Karbala a Karbala zurtul Husaina wannan ya gama mana bayanin girman al-Imam al-Husayn a wurin shi wanda har za a yi tattaki a taho dan a ziyarci raudar shi kaga ai wannan abun girmamawa ne saboda haka ya gama mana maganar girman al-Imam al-Husayn anan da ya shiga raudar mi yayi sai cewa yayi tawassulan li walidihi al-arda min Allah taliba anan الوالد الأرض زامي يدوك الإمام علي كرم الله وجهه كما زامي يدوك من زان الله صلى الله عليه وسلم سي كوم ينك يسان يتركيز أكي إما دي والده الأرض ينادف الإمام علي بن أبي طالب من الله كأرى وسيرد كوكما سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم دك دي أبن دشهو يتي زرت الحسين نازير تأل إمام الحسين yace tawassulan ina mai halin yin tawassuli liwalidihil arda tawassuli da mahaifin nan nashi mafi yarda a wurin Allah yardajjan Allah sai yace minallahi taliban ai hala kauni taliban minallah roƙona Allah nake roƙo taliban minallah gani a rodan al-Imam al-Husayn zan yi addu'a al-Imam al-Husayn na roka la ba shi na roka ba baban shi Imam Ali na roka la baban shi Annabi Muhammad na roka la amma dai nayi tawassuli da tsayuwar da ne a raudar shi na kuma ambaci baban shi nayi tawassuli da baban shi amma na roki Allah mu ji da kyau Sheikh radiyallahu anhu gashi a raudar al-Imam al-Husayn zai yi addu'a yace wa na roka gurin wa na nema minallahi taliban ai talabtu minallah wa qabtu hala kauni taliban minallah wa mutawassilan biwalidihi al-arda shikenan tawassuli nayi da baban shi Annabi Muhammad ko da baban shi sayyidina Ali dai na iya dauka wato ko da Annabi Muhammad ne sallallahu alaihi wasallam a matsayin walidihi al-arda din to ba shi na roka ba Allah na roka nayi tawassuli da manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam nayi tawassuli da al-Imam al-Husayn nayi tawassuli da mahaifin shi Imam Ali ibn Abi Talib karramallahu wajahu amma wa na roka Allah so da haka ashe Sheikh radiyallahu anhu yana nuna mana ladabin in an ziyarci shugabanni shin za a tsaya gaban kabarin sa daga hannu a ce Allah wani kamun a'a in an yi haka an sauka daga koyarwar shi Ibrahim radhiyallahu ta'ala anhu a'a Allah kamun albarkacin wannan nan da na ziyarta wannan kam in dai ba wanda yake da ciwon aqida ba ciwo a cikin zuciyarsa abin da ya shafi aqida to lallai ba zai yi inkarin tawassuli ba, amma da Allah ya jarabce shi da abin da ya jarabce shi akai, ya kasa ganewa tsakanin ghainu da ainu, ya kasa ganewa tsakanin fari da baki, sai ya ce tawassuli ma ibada ne. Subhanallah, ba su yi kama ba a suna, ba su yi kama ba a sifa, ba su yi kama ba a aikatawa, ba su yi kama ba a ko ina ba wajahu shabahi ma, balle a ce sun yi kama, balle ma a ce har an yi tashbihi baligh. Kawai tawassuli bauta ne. A'a, a'a, ba su yi kama ba. So da haka a wajen malaman ahlus sunna wal jama'a gabaki ɗaya tawassuli halal ne. Manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yayi tawassuli da kanshi da annabawa lokacin da yake saka sai da Fatimatu bintu Asdin a cikin kabarin ta mahaifiyar Imam Ali, Allah ya kara masa yadda, Allah ya kara masa yadda gabaki ɗaya, da yake saka ta a cikin kabarin ta, yace Allahumma innaha ummi ba'da ummi, yace ubangiji wannan ita ce uwata bayan uwata da ta haife ni, Allah ina roƙonka albarkacin annabinka, wato shikenan da annabawan da suka gabace shi, Allah kai mata gafara, Allah kai mata kaza, Allah kai mata kaza. Saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kai shi ya yi tawassuli, bayan shi sahabbai sun yi tawassuli da shi, har ma sun yi nida'i, mun kawo hadisin Usman ibn Hanif, wancan hadisin makaho din nan da yazo wanda annabi ya koya masa yayi kiran shi, ga wancan hadisin da muka kawo na wancan balarawan da yazo ci, ya rasulullahi istasqili qaumika fa innahum qad halaku, istasqillahi li ummatika fa innahum qad halaku, da sauran suraka tawassuli baya da alaka da sanya shi a cikin layin bauta ko na makamanci haka. Amma dai waɗanda suke da cuta a cikin zukatan suna dauka kamar wani abu ne, wani nau'i ne na bauta, subhanallah. To abin da nake so mu tsayi akan shi, maudu'in da nake magana akai ba maudu'i ne nake magana akan hukuncin tawassuli ko aka san haka ba, sai dai ina so in ce mana wato masu zuwa ziyarar kaburburan salihan bayan Allah, to in an je ba a roƙon a ce wani imana wani imana, sai dai ka ce Allah ka yi mana albarkacin wani nan da muka ziyarta. In an yi haka, shine koyarwar Shehu Ibrahim radiyallahu anhu ardahu annabihi. Idan ba a yi haka ba, to kuma an yi koyarwar wasu wanda ba mu san su wane ne ba, amma dai koyarwar Shehu radiyallahu ta'ala anhu, wato shi yasa za ku fahimci dariƙar Tijjaniya da faidar Shehu radiyallahu ta'ala anhu da suka zo suka iske sufanci da duk abin da kamar dai yadda aka sani ne, a kowane lamari yana caccanzawa, yana shiga kowane irin yanayi da kowane irin hali, amma dai a ko ina za iya samun na kirki, a ko ina za iya samun bata gari. Shi sanya har malamai suka ce a cikin tasawuf din mu akwai gulatar sufiya, akwai kuma a tasawufus sunni. To wallahi da ka kalli koyarwar Shehu Tijjani da koyarwar Shehu radiyallahu ta'ala anhu, zaka iske suna kan at tasawufus sunni, sune as-sufiyatu sunniya, ba sa cikin gulatar sufiya, hasali ma suna tsamo mutane daga guluwi a cikin lamarin sufanci. So har yanzu ko ba za a rasa wanda za su danganta kansu ba da su suna zamewa, kamar dai yanda zaka samu wani mutum yana cewa shi mabiyin Annabi Muhammadu ne, al'ummar Annabi Muhammadu ne, amma yana shan giya. Kace wani ya ce shi mabiyin Annabi Muhammadu ne, al'ummar manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama, amma yana zina. Wani ya ce mabiyin Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama, ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ne, kila ma har ya rika cewa shine ma mafi cancanta kowa da Annabi sallallahu alaihi wasallam, saboda shine ahlus sunna, kila ma malami ne a cikin ahlus sunna din, amma an saka shi cikin dukiyar gwamnati yana sacewa. To ya zaka yi da wannan mutumin? Zaka ce Annabi Muhammadu ne, subhanallah subhanallah, Annabi Muhammadu ne ko ya masa ya sace dukiyar mutane ko ya shagiya ko ya zina, ko zaka ce wannan mutumin ya sabka da koyar Annabi Muhammadu yayi gaban kanshi? To idan har manzo Allah sallallahu alaihi wasallama zai khattata a manhaji, amma a samu su ce har yanzu suna kan wannan manhajin, amma kuma aikin ya saba, amma a baki suna ce suna kai, to ina yi wani malami? Saboda wannan in aka yi adalci, iyakar maganan kenan. So at-tasawuf sunni shine tasawuf din da Shehu Tijjani da Shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala suka dora mu akai. So duk lokacin da zaka ji wasu sun je gaban kaburbura suna irin wannan kirayen, kila sun tsotso ne daga hantsar wasu masu danganta kansu da sufanci, ko daga wasu nau'in sufaye daban, sun dauka duk abin iri ɗaya ne, amma abin ba iri ɗaya bane ba. Yan uwa, ya kamata mu tsaya mu kalli ya Shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu ya dora mu akan tafiya, ya Shehu Tijjani ya dora mu akan tafiya, mu daina kallon dama da hagu. Zan faɗi wani abu wanda zan cika da shi, wanda mafi yawa zaka dauka shi ma dariqa ne shine bandiri ko yaban manzon Allah da kida yan uwa ku yi min afwa zan faɗi wannan hakika zan faɗi wannan gaskiyar bandiri ko yaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kida lallai ba'ari ne na aikin wasu sufaye kaje ka duba ihya usunna wa ihmadul bid'a na Sheikh Usman ibn Fodio Allah ya kara masa yadda a cikin babin shi na 33 na ƙarshe na littafin wanda ya magana akan sunna a cikin tasawuf da kuma bid'a a cikin tasawuf ya kawo hanyoyin da mutane suke samun zauki da wajdu hanya guda biyar daga ciki har akwai waɗanda suna samun zaukin su ne ta hanyar kida sai ce wannan ma ba laifi bane ba amma dai suna cikin martaba ta ƙasa-ƙasa wanda zai samu zaukin shi daga alqur'ani shi yafi shi ne kulkuluwa to idan ashe anan zaka fahimci yan uwanmu daga mutanen Qadiriyya ba su dauki buga bandiri a bakin komai ba ba su dauke shi a bakin komai ba amma mu Shehu Tijjani radiyallahu anhu bai yadda wa Tijjani buga bandiri ba Shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu bai yadda ba Tijjani ya buga bandiri ba ko dukkan wasu kayan kida a cikin dariqa ba mu yadda ba to amma waɗannan yan uwan namu masu yi yanzu suna daukowa ne daga waɗansu sufayen masu ta dariqa daban sai su shigo yanzu har ta kai waɗansu sun dauka wannan waƙoƙin da kida su ne alaman dan dariqa mai jin su kawai ya zama dan dariqa bayan kuma hakika ba haka nan bane so da haka akwai abubuwa da yawa da ya kamata mu koma mu kalli koyarwar Shehu radiyallahu ta'ala anhu da koyarwar Shehu Tijjani radiyallahu ta'ala anhu zaka ga sun zo sun iske daga cikin sufaye kawafin wasu suna zamewa su kuma suka yi ta kokarin dawo da su bisa sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kafa da kafa ba tare da kowane irin zamewa ba to amma waɗansu daga cikin mabiya suna kuma komawa gidan makwabta suna dauko irin waɗancan abubuwan na makwabta suna kawowa gidanmu wabittali sai zama wanda bai san gidanmu ba sai dauka duka wannan kayan cikin gidanmu ne to amma ba kayan cikin gidanmu bane wallahi ba kayan cikin gidanmu bane kayan cikin gidanmu ga yadda yake Allah ya taimake mu da bin tafarkin Shehu radiyallahu ta'ala anhu wanda mun tabbata tafarkin Shehu radiyallahu ta'ala babu ɗayan biyu tafarkin manzon Allah ne yana fada yana cewa ahbabtu hatta araniya kuntu huwa lillahi lam yakhluq zamanan wala waqta ko makanan wala waqta wani wuri yana cewa idza sara khairun nasi sirtu wara'ahu fa in halla yawman fal masiru ba'idu wani wuri yana cewa fa in tasaluni an habibi wa mazhabi jawabi rasulullahi hina ujibu wani wuri yana cewa alamani liyawman dirasu sunna mahi dhalali qa'idi lil janna wani wuri yana cewa alautul biharaz zakhirati wa innani alautul ura wal muzna ko wal mudna balahal jibala arumu ridal bari linusrati dinihi wani wuri yana cewa tamassak bi azyalin nabiyyi mutabi'an mazahibahu wal muhdathatu falala fatuhunika and story korazin wa khalid tuhunika and jonin yarumu muhala wani wuri yana cewa ila baladi auban da dai sauran maganganun da shehu yake nuna banda manzon Allah ba shi da kowa banda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba shi da kowa banda manzon Allah ba shi da jagora so da haka ashe bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine bin Shehu Ibrahim hakika bin manzon Allah ne kuma Allah bai hana mu ba mu bi wanda ya bi Allah alqur'ani yana ce mana wattabi'i sabila man anaba ilayya duk wanda ya bi ni to kai ma ka bi shi wattabi'i sabila man anaba ilayya duk wanda ya bi ni kai ma ka bi shi so da haka alhamdulillah godewa Allah tabaaraka wa ta'ala da yayi mu akan wannan tafarki kuma muna roƙon Allah tabaaraka wa ta'ala ya ba mu sabati ya kiyaye mu zamewa Allah ya sanya inda suka taka mu taka duk inda suka nisata mu nisata kamar inda Shehu Radiyallahu ta'ala anhu yake faɗa na cewa kafirun minan nas yad'una al-intisaba ilaina walakin aina muridi minkum muridi huwa awza min al-kibrit al-ahmar in kana al-amru kama wasabtukum da kuma inda yake cewa man arada an yakuna ma'ifi hali falyaslu tariqi fil aqwali wal af'ali bi ittisali ma'murat tariqi marjiat fi zahir al-batin da inda yake cewa wa amma man yantasibu ilaina wa tarkibu shay'an min al-ma'asi باتهام المأمورات التي منهيات فأشهد الله وأشهدكم فأشهد الله وأشهدكم أني بريء من الله إني بريء إليك مما صنع هؤلاء ولهذا الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم دب جسورهم وأنما كان قال النشيء رضي الله تعالى عنه من غودي وألا ألا يتبتر دم أكوان تفركي أنا سنر من زال الله صلى الله عليه وسلم أبي سفهمت المقابة تموع عند سكب أمان زال الله صلى الله عليه وسلم ليلة نهارة إن شاء الله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه التابعين وتبعهم بإسلام الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين وكل آمن وأنتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.